sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci da fatar ku ne lafiya. A yau Asabar 16 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 4:30 na marice agogon yankin namu. A cikin shirin muna dauke da rahoto da ke bayyana irin rawa da jagororin al'umma da ma jama'a za su taka wajen samun dawwamammen zaman lafiya. Kana sai a ji irin yunkuri da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ikirarin tana yi a kan yaki da annobar corona. Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Haka zalika za mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkanin waɗannan su zo muku sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Dabbannin masu zanga-zangar da suka hada kai da sojoji sun taru a gaban fadin shugaban kasa a Khartoum yau Asabar, suna rera taken a kawar da gwamnatin yunwa, yayin da Sudan ke fama da rikicin siyasa mafi girma a sauyin ta na shekaru biyu. Kungiyoyin sojin na farar hula suna raba madafin iko a kasar da ke gabashin Afirka, cikin wani kawancin rashin kwanciyar hankali tun bayan hanbar da tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir a shekarar 2019. Amma biyo bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan Satumba, aka danganta da dakarun da ke biyayya ga Bashir. Shugabannin soja na neman yin garan bawul ga kungiyar da ake kira Forces of Freedom and Change FFC da kuma majalisar farar hula. Shugabannin farar hular sun zarge su da burin neman mulki. Wani bangare na rundunar soja ta FFC game da kungiyoyi masu dauke da makamai da suka yi wa Bashir tawaye, su ne suka yi kiran zanga-zanga ta yau Asabar. A ɗaya bangaren kuma, zanga-zanga ta ɓarke a rana ta biyu a babban birnin Bangladesh yau Asabar, a yayin da ake cigaba da cin zarafin mabiya addinin Hindu na yankin, bayan wani hoton bidiyo na kafofin sada zumunta da ake ganin cin mutunci ne ga mafi kyawun halitta a musulunci. Masu zanga-zanga kusan 10,000, yawancin su ɗauke da tutocin jam'iyyar siyasa masu kishin Islama, sun fito kan titina a waje da babban masallaci a Dhaka, babban birnin kasar, kwana guda bayan da aka kawo ƙarshen zanga-zanga a wani wurin arangama da 'yan sanda. Hotunan da ke nuna Alkur'ani, littafi mafi tsarki a addinin Musulunci, a kafar wani mutum-mutumi a saman ginin Hindu a gundumar Kumilla ta gabas, shi ne ya haifar da zanga-zangar da kuma abubuwan da suka faru na barna a gidajen ibada na Hindu a duk faɗin Bangladesh. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan cikin gida na Burtaniya ya bada umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar kasar, bayan kashe dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazanjiya David Ames, wanda aka caka masa wuka sau da dama a harin da ake zargi na ta'addanci ne yayin da yake ganawa da 'yan mazabinsa a gabashin London. Ames, mai shekaru 69, shi ne dan majalisa na biyu na Burtaniya da aka kashe cikin shekaru 5 da suka gabata, kuma mutuwarsa ta haifar da firgici da tashin hankali a duk faɗin kasar, inda 'yan siyasa daga dukkan bangarorin ke yaba mishi a matsayin mai aiki tukuru dan majalisa, wanda ya ci karɓa aikin minista dan fifita da mayar da hankali kan bukatun mazaɓarsa. Sakatare harkokin cikin gida Priti Patel, wacce ta jagoranci wani taro cikin dare na hukumomin tsaro da tabbatar da doka a kasar, yau Asabar ta umarci dukkan rundunonin 'yan sanda da su duba tsare-tsaren tsaro ga 'yan majalisar, a cewar mai magana da yawunta. Kakakin majalisar wakilai Lindsay Hall ya kuma ce yana son bincika matakan tsaro na majalisar ga 'yan majalisar bayan kisan Ames a cikin zauren coci a garin Lang-on-Sea, tafiyar awa guda gabas da babban birnin Burtaniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta faɗi jiya Juma'a cewa ta ƙudiri aniyar baiwa dangin mutane 10 diyya da aka kashe a wani kuskure da jiragen yakin Amurka suka yi a Kabul a Afghanistan a watan Agusta. Mai magana da yawun Pentagon John Kirby a cikin wata sanarwa ya ce ma'aikatar tsaron tana kuma aiki tare da ma'aikatar harkokin waje don taimaka 'yan uwan waɗanda suka rasa da su koma Amurka da zama. Jankabi ya ce al'amarin ya taso ne a wata ganawa da aka yi ranar Alhamis tsakanin Dr. Colin Carr, aikin sakataren tsaro da manufofi, da Dr. Stephen Cohn, wanda ya kafa kuma shugaban kungiya mai zaman kanta Nutrition and Education International. A ranar 29 ga watan Agusta, makamin Benzani na Amurka ya afka wata mota da Zamirai Ahmadi ke jagoranta, wanda ya shiga cikin gidan dangin Ahmadi. Baki ɗaya ƴan uwa goma ciki har da yara bakwai sun mutu a harin.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Sau da yawa a Najeriya shugabannin addinai na yin kira ga mabiyansu da su so juna su zauna lafiya domin samun ci gaban ƙasa. Amma idan aka samu wata matsala kalilan, ‘yan ƙasar sukan kauda kansu daga waɗannan kiraye-kiraye da shugabanninsu kan yi, ko dai a dalili na siyasa, ƙabilanci da dai makamantansu. Ko me hakan yakan haifar? Wakilinmu a birnin Shehu Muhammad Nasir ya yi muna nazari ga irin waɗannan barazana ga zaman lafiya.
Najeriya ƙasa ce wadda ke da ƙabilu mabambanta kuma mabiya addinai daban-daban zaune a ƙasa ɗaya, kuma tsarin mulkin ƙasar ya bayar da dama ga duk ɗan ƙasa ya zauna duk inda yake bukata kuma ya yi addinin sa yadda yake bukata. Sai dai wasu lokuta ‘yan ƙasar sukan kawar da kai daga wannan damar da tsarin mulki ya bayar, musamman idan wata hatsaniya ta faru, za a yi ta cin zarafin wasu jama'a, musamman waɗanda ke zaune a yankin da ba na ƙabilar su ba. Wani abu da kan ɗaurewa jama'a kai shine yadda idan shugabannin mabiya addinai suka haɗu, za su furta kalamai waɗanda da za a yi amfani da su da tuni an tsira daga tashi-tashi hankula, ko kisan ba ziyara ba dalili tsakanin 'yan Najeriya. Kamar lokacin wannan ziyara da shugaban ƙungiyar mabiya addinin Kirista ta Najeriya, Dr. Samson Ayokunle ya kaiwa shugaban majalisar koli akan lamura addinin musulunci a Najeriya, mai alfarma sarki musulmi Muhammadu Sa'ada Abubakar, inda ya furta waɗannan kalaman.
For the Northern and Southern Protectorate in 1914, it is compulsory for us.
Tun lokacin da aka haɗe yankin Arewa da Kudancin Najeriya a shekara ta 1914, ya zama tilas a kanmu mu rungumi juna, mu ƙaunaci juna, saboda sashe ɗaya na ƙasa ba zai zama Najeriya ba shi kaɗai. Najeriya ta kasance Najeriya ne idan duk mun haɗe, muna bayar da gudunmuwa da mutunta junanmu don samar da cigaban ƙasar. Idan ana son samar da cigaban Najeriya, to dole ne sai an yi wa kowa adalci ba tare da nuna bambanci akan inda mutum ya fito ba ko kuma addininsa. Shi ma mai alfarma sarki musulmi Muhammadu Sa'ada Abubakar ya yi kalamai masu jan hankali akan buƙatar zaman lumana. Bisa ga addininmu na musulunci, akwai buƙatar mu fahimci junanmu, kuma ba yadda za mu fahimci juna muddin ba mu kusanci juna ba, mu kuma maganta da juna. Akan haka ne ma yasa muka faɗaɗa kwamitin sasanci tsakanin addinai na Najeriya ya riƙa ziyarar sassa daban-daban na ƙasar, yana ilmantar da jama'a, kuma ya zagaya aƙalla sau biyu a ko'ina cikin faɗin Najeriya. To ko me ke kawo tashi-tashi hankula tsakanin ƙabilu kuma biya addinai duk da irin waɗannan kalaman da magabata ke yi? Farfesa Bello Dodon Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum.
Mafi yawa abin da ke kawo haka nan shi ne rashin aminci da juna. Shugabanci abinda suke wada ma mutane domin yan jarida su dauka su watsa daban, abinda suke wada ma mabiyansu in sun sadu da mabiyansu daban, da abinda ake faɗi shugabannin na aikata shi da abin yayi dama.
Amma prof, me ke tabbatar da magana da kai?
Abinda ke tabbatar da ita in ka lura, ƙasar zalunci da munahuci ya yawa a zukatan shugabanni, don haka sun hana mabiyansu zama lafiya.
Masana na ganin cewa muddin 'yan Najeriya za su yi biyayya tare da tsare gaskiya da amana, da watakila an kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Baya ga batun zaman lafiya, sai mu duba na kiwon lafiya, inda kwamitin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da ke yaƙi da annobar coronavirus a ƙasar ƙarƙashin jagorancin Boss Mustapha ke bin sawun ƙasashen duniya wajen ƙara nazari ga yaduwar wannan annobar da kuma ganin an daƙile ta. Sai dai wasu 'yan ƙasar na kallon wannan yunkuri akwai siyasa a ciki. Don kuwa irin adadin makudan kudade da gwamnatin ke ikirarin tana kashewa akan yaki da annobar corona ba su kaiwa ga talaka da ke karkara. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja, Umar Faruk Musa, yayi muna nazari akan wannan maudu'in.
A wata rubuta ta sanarwa da Mr. Boss Mustafa, wanda shine sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya kuma shugaban wannan kwamiti wanda ya rarraba manema labaru, ya ce kowane mazayarci Najeriya wanda yake da cikakken allurar rigakafi da aka yi masa a kasar shi ba za a bukaci ya killace kansa na kwanaki bakwai a cikin Najeriya ba in ya iso, illa dai zai gwaji a kwanansa na biyu idan ya shigo Najeriya. Ba wannan sanarwar ne na tuntubi Mr. Boss Mustafa domin in ji ƙarin haske dangane da waɗansu ayyuka ko nasarori da kuma kwamitin na shugaban ƙasa ya samu dangane da wannan yaƙi da ake yi da bazuwar cutar COVID-19 da kuma kira ga 'yan Najeriya da su yi allura ta rigakafi. Da yake cewa
abinda muka tattauna a komiti na COVID-19 shine mun duba abubuwan da suke tafiya a kasashen duniya gabaki daya, musamman cutar nan na coronavirus, abinda yake faruwa a kasashe daban-daban, wadansu sun ragu, wadansu sun karu, kuma mun dauki matakai wanda ya kamata na kare mutanen Najeriya. Musamman kun tuna mutanen Najeriya za su iya tunawa akwai lokacin da muka dauki kasashen guda hudu, India, Turkey, South Africa da Brazil, muka ce waɗannan kasashen don yawan ciwon corona a kasashe su kuma mutane suna mutuwa da yawa, muka sa ake sa wani dan takunkumi ta mutanen da suke zuwa daga waɗannan kasashen. Kusan sati biyu ko uku da ya wuce muka fita India a cikin wannan list din nan wanda muke kira sa restricted list, da waɗansu kasashe ana ce red list. Amma na kin baya kusan zance wannan watan kasan United Kingdom, UK kenan, Ingila sun dan rage protocol nasu game da mutanen da sun karbi alluran rigakafi na coronavirus. Sun samu 2 doses din na kowane injection na tsakanin wadanda ake amfani da su a kasashen duniya yanzu. In kai dan Najeriya ne ka taso daga Najeriya ka tafi wannan kasa, ana bukata da sai ka quarantine na kusan kwana 7 zuwa 8 za ka yi test kaman guda 2. Amma yanzu sun amince da allura rigakafin da kuke daukawa a Najeriya, sun ce kana iya zuwa ba sai ka yi quarantine ba, kuma bayan kwana 2 sai ka yi test.
A wuya daya wani kwararren likita kuma mai sharhi kan al'amuran kiwon lafiya, Dr. Abu Yazid, ya yi tsokaci dangane da shi abun da ya fahimta dangane da wannan aikin da wannan kwamiti yake yi akan yaki da cutar COVID-19.
Najeriya da ya gwata zuwa ce ita tana baya, saboda haka nan shugabanni suke ji abin da suke yi domin su nuna wa duniya cewa ana yin wani abu. Amma idan ka lura har yanzu mutuwan da aka yi game da wannan cututtuka kaman 2,700 ne tun da aka fara, saboda haka nan mutane kuma da yawa kaman da dama nake faɗa ba su ba abin aminci yanda ya kamata ba. Amma dai gwamnati tana nan tana yin abin da take so ta yi, amma yanzu an ba da directives cewa duk ma'aikatan gwamnati kafin 31st of December tabbatar sun yi wannan allura. Saboda haka nan suna so su tabbatar cewa yanzu dai duka waɗanda aka yi wa ina jin bai wuce miliyan hudu ba cikin miliyan 200.
Dr. Abu Yazid kenan, wani ƙwararren likita kuma mai sharhi kan al'amuran kiwon lafiya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na uku na amsoshin tambayoyin Malam Umar Isa Dandago mai cewa,
sannan tambaya ta gaba shine muna bukatar shi wannan bawan Allah Alhaji Garba Suleiman Kiraku ma da yakin samunaka yi mana bayani, shin ya taba yin siyasa a baya ko ma har yanzu dan siyasa ne, sannan yana da sha'awar zuwa Najeriya ya yi siyasa misali? Tambaya ta gaba. akwai sanda aka saki Mandela kamar shekarun farkon shekarun 1990 kenan bayan an saki Mandela ya zo ya fara takara ya shiga siyasa shi ma an taba shiri da shi ya ce ya kai ziyara Afirka ta Kudu ya kai ziyara gabashin Afirka ya dauki kewa ya kasashe muna buƙatar ƙarin bayani akan yadda abubuwan suka wakana sai an jima
dan malam Umar Isa dan da gona saurare ga Alhaji Garba Suleiman Krako madakin samunaka da tsansoshinka
sannan tambaya ta biyu akan siyasa da kai cewa ni dan siyasa ne na taba yin siyasa to a hakikanin gaskiya ni na taba yin siyasa a Najeriya kuma har yanzu ina yin siyasa a Najeriya amma ban sake fitowa kashi na biyu ce ina neman takara ko wani chairman na local government ko wani state assembly ko wani house of records na ba ni bukatar wannan takara amma duk wani dan siyasan da ya nemi shawara yadda zai yi ya ci zabe yadda zai taimaka wa jama'a in har zai ji shawaran zamu bayar sai dai ba za a dauka ba wannan kenan kuma ni din ina cikin daya daga cikin members ina da registration dina na siyasan jam'in da ke Najeriya to a wancan lokaci da nayi siyasa duk gidanmu NPC ne amma mu uku mu ne muke da ra'ayin nehu akwai wata yarmu su ne yan nehu ga nika she ne wato Hajiya Rakiya sun yi nehu to suna yara da wani shi ma dan uwanmu ana ce mishi Abdullahi Mata Toro to su ne yan nehu ga ni kashe ni a lokacin yan siyasar Najeriya suka zo suna wakan nehu ku gafarta mu da tsofaffi da sababbi wanda har suke cewa yara ku tafa NPC kenan shugaban yan nehu ya ci bakin kare su kuma yan nehu su sake yin nasu wakan suna yi suna rera Sardauna to amma a lokacin tun muna yara mun sani zaka ga shi Sardaunan da kanshi Allah ya gafarta musu da Malam Aminu Kano za su sadu su yi harkan su su zarafin su wanda yake ga misali ma wanda shi Aminu Kano Allah ya gafarta mishi ya bada lokacin da aka zo zabe ana neman a imagine da GMPP da su wane ne a ka da shagari sai jama'a mun ciwo bashi ina za mu biya ana jika mai ta masu ne aje a biya a bankin arewa bank of the north wato ƙuriya ta jaje fam shagari tunda su je sun san ba za su kai gaggaci ba to ni dan PRP ne ga na kashe ni a lokacin shi wanda na canza a member na house of reps da zan na tsaya takarar house of reps Lagos a lokacin za mu tafi 1004 muna sare za mu zama honorable muka zama miserable lokacin da sojoji suka zo suka fatattaki siyasa a lokacin to a wannan lokaci Allah da ikonsa na saba da su saba bacin zuwo su lili gabari Allah ya gafarta musu da somebody jahun sannan shi his excellency former governor Sula Lamido mutumin Ibrahim Lagode ne ina jin in yana jin wannan program din zai tuna mun sha zuwa neman shawarwari da campaign da sauransu a wurinsu ballantana Alhaji Musa Musawa da su Balaraba Musa duk su ne iyaye mu a wannan lokacin na wannan gwagwarmaya da muka yi na PRP sannan bambancin wancan karni da na yanzu a lokacin da muka yi wannan gwagwarmayan wallahi kobo kobo bamu ba kowa ba da mu ce waje ka zabe mu a'a in dai aka ce wannan shi cancanta shi muke ganin zai mana abin kirki shikenan ta zauna to yanzu ko ka ga siyasa sai da kuɗi a Najeriya in ba ka da kuɗi da man karka fara in ma kana da kuɗin ka shiga karshen ta yaudara ka zai a cinye kuɗin ba kuma za a zabe ka ba to kaga bambancin irin siyasan mutan gida kenan da tunan America masu sauraron mu da kai mai tambaya Malam Umar Isa Dandago har yanzu ina cikin siyasa tsundum a rayuwata shi yasa a nan America har ta Hillary Clinton da su Al Gore da su duk shugabanni dan Democrat ne ba wanda ban musu campaign ba ba inda ba aje da ni ba saboda ta yanzu ina cikin siyasa tsundum shawarwari da za a yi wannan karan ba muka sha kai wannan zabe da aka yi a garin mu mayo din mu an ka da ita ita ma dan rashin jin shawara ne mun ba ta shawarar da ya kamata to a takaice dai ina so nuna maka har yanzu ina cikin siyasa muna yin siyasa amma ni ba ni da sha'awar tsayawa takara ko kadan bisa ga wannan dalilai da na zazzana na bambancin zaben mu anan da na gida tunda mutane sun san waye cancanta amma ba za a zabi waye cancanta ba waye zai mu mutane aiki ba su mai tambaya wato Mallam Umar Isa dan Dago ya sake tambaya akan zuwa na wurin su Nelson Mandela lokacin da aka sako shi to Allah da ikon sa a lokacin nan wato ina jin kafin ma a sako shi shugaban kasa retired General Ibrahim Badamasi Babangida yayi wani tsari na tallafi na taimakawa kasashen Afrika masu tasowa wanda yake wannan tsarin ya dada bunƙasa Najeriya ya kuma maida wannan tsari da ya kawo wannan sun da ake cewa TAC wato technical aid Najeriya ta ci sunan ta din da ake cewa giant of Africa to shi shugaban kasa a lokacin Ibrahim Badamasi Babangida tabbas wannan program da yake kiro ya kawo ya nuna yes eh Najeriya giant of Africa ne tunda yake a lokacin daga aljihun gwamnatin tarayyar Najeriya ake biyan duk wani wanda aka tura doctor ne nurses ne pharmacists ne engineers ne teachers ne architects duk wato different wato kada daban-daban haka shi shugaban kasa under federal minister of external affairs lokacin major general Ike Umachukwu ina ji shine minister no ambassador JK Umar shike shugabantan wannan technical aid code din ina jin karkashin minister Ike Umachukwu to Najeriya ta yi kuce sosai sanadiyan wannan program da Ibrahim Badamasi Babangida ya kawo to Allah da ikon sa ni Allah ya taimake ni former secretary na federal government a gwamnatin shi general Ibrahim IBB wato Aliyu Jama'a Allah shi gafarta mishi saboda alakan shi da mahaifina saboda abubuwan da ya sanni da shi ya ga na cancanci yace me yasa ban je na kai sunana ba a cikin wannan program da ake na technical aid yanzu ce mushi to ai ba zan ki ba in an sani ce to ka shirya ka tafi naje aka min interview aka komai aka ka dauke ni sanadin shi Allah gafarta mishi Aliyu Jama'a na tafi aka tura ni can wato gurin su Nelson Mandela aka posting ina Dar es Salaam daga Dar es Salaam aka kai ni wani gari Morogoro dukkanmu wanda aka tura mu akwai teachers akwai wato malaman makaranta da engineers da architects da gasunan dai da nurses domin a taimaka musu wato ƴan Afrika ta kudu karkashin Mandela wanda suka tafi exile wato gudun hijira to a lokacin nan ana wannan mulkin mallaka a nan South Africa wanda su baƙaƙen fata suka wahala a hannun su de Klerk da sauransu da Bosa da Waye da sauransu da Ian Smith da gagga sunan dai to Allah da ikon sa da aka kai ni wannan guri sanadiyan zuwa wannan wurin sai da na tafi wurare da dama a kasashen East Africa wato Africa ta gabas to sanadiyan zuwa na wurin su Mandela kenan a takaice zan yi wannan don shi ma bayani ne mai tsawon gaske a lokacin kuma mun yi ambassador wanda shi ya karbe mu a wannan gari na Dar es Salaam Allah shi gafarta masa ban sani ba ko ina nan da dai ko amma ina jin an ce ya rasu Inusa Faiko ambassador Inusa Faiko da shi head of mission din sa Alhaji Sullah Muhammad mutumin Bauchi Allah ya gafarta musu sun taimaka ma duk wannan members na technical aid code da aka kai su wannan wuri to a takaice kaji bayanin da zan maka a wannan tafiyar mu wannan wurin Mandela kuma Allah da ikon sa ni na dage na jajirce sai da na koyi yaran kasan su Dar es Salaam din Tanzania wato Swahili har nazo ina cin abinci da shi a Harvard University a nan a America na yi part time na koya ma turawa masu zuwa fisco Swahili sannan ina koyar da Hausa a Faculty of Languages a nan Harvard amma part time ba wani full time bane zuwan tsohon shugaba na America Donald Trump din ya soke wannan programs din wannan kenan takaice masu sauraron mu
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na hudu na ansoshin tambayoyin Malam Umar Dandago game da tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka yanzu a madadin shi Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka dake an sa mana tambayoyin a kansa da wanda ya hada mana sautin Hailu Hailu da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalma Sisi Garba ke cewa sai makon goben in Allah ya kai mu wassalam
yanzu kuma bar mu kawo muku takaitaccen labaran wasanni
wasanni a takaice
Ƙungiyar kwallon kafar Leicester City ta Ingila ta sami nasarar lallasa Manchester United da ci 4-2 a wasan gasar Premier ta Ingila mako na 8 a yau Asabar. Leicester City din da ta yi waiwayin baya ne a wasan nasu da ya yi zafin gaske domin kwa United ce ta soma shiga gaba ta hanyar zura kwallotin aminci na 19 da soma wasan kafin daga baya Leicester ta farke wasan kuma ya karkare da ci 4-2 wannan ne da ya karo na biyu da United din take shan kashi a gasar ta Premier ta bana wanda kuma ya dura ta a matsayin ta biyar a teburin gasar da maki 14 a sauran wasannin da aka fafata na gasar ta Premier a yau Liverpool ta sami nasarar doke Watford da zunzurutun ci 5 da nema Manchester City ta doke Burnley da ci 2 da nema Wolves ta bi Aston Villa har gida ta doke ta da ci 3-2 yayin da Norwich ta yi kunnen doki da Brighton ba wanda ya zura kwallo tsohon mai horar da yan wasan kungiyar Madrid ta kasar Spain Zinedine Zidane ya yi fatali da ta yin aikin shugabantar kungiyar Newcastle United da ke fafata gasar Premier ta Ingila kungiyar ta Newcastle da bata dade da komawa mallakin yan kasar Saudiya ba tana neman kocewa a jallo da zai maye gurbin Steve Bruce Zidane ɗan kasar Faransa mai shekaru 49 ya jagorance Real Madrid tsakanin shekara ta 2016 zuwa 2018 inda ya lashe gasar zakarun turai har sau uku a jere to sai dai ko baya ga Zidane kungiyar ta Newcastle tana kuma duba yiwuwar samun daya daga cikin tsofaffin masu horar da yan wasan Chelsea Antonio Conte da Frank Lampard waɗanda dukansu suke zaune ba aikin yi a halin yanzu dan wasan gaba na kungiyar Manchester City Ferran Torres ba zai iya taka leda ba tsawon watanni uku masu zuwa sakamakon rauni da ya samu mai horar da yan wasan kungiyar Pep Guardiola ya tabbatar da dan wasan ya sami raunin a lokacin da yake bugawa kasar sa ta Spain wasa a gasar league da kasar Faransa wanda kuma zai tilasta masa zaman jiya na tsawon watanni uku wannan lamari kuma ya kasance wani babban cikas ga kungiyar mai fafutukar kare kambin gasar Premier kasancewar Torres na daga cikin muhimman zaratan yan wasan ta Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Abuja Nigeria
yanzu kuma sai shirin mu na karshe labaran duniya a takaice
dabannan masu zanga-zangar da suka hada kai da sojoji sun taru a gaban fadar shugaban kasa a Khartoum yau Asabar suna rera taken a kawar da gwamnatin yunwa yayin da Sudan ke fama da rikicin siyasa mafi girma a sauyin ta na shekaru biyu kungiyoyin sojoji na farar hula suna raba madafin iko a kasar da ke gabashin Afirka cikin wani kawancin rashin kwanciyar hankali tun bayan hanbar da tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir a shekarar 2019
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku kimanin karfe 6 agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura buka aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel ke taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Colombia. Da fatar ku kwana lafiya, kuma mu ƙara sauli lafiya. Yes.